أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الملعون الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم. غوديرمو غا الله سبحانه وتعالى wanda da ikon sa da yaddar sai ba mu dama muka sake zama a cikin wannan masallaci namu mai albarka, masallacin da ake ambaton sa da masallacin Ibn Taymiyya a nan titin Silaka Tagun da ke garin Azare, inda muke gabatar da karatu a cikin littafin da ke gaba gare mu, littafin da mawallafin littafin ya sanya masa suna da kamsa mi'a sifa min sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wato siffofi guda 500 daga cikin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ba a manta ba, mawallafin littafin shine Ahmad Mustafa Qasim Ad-Dadawi. A karatun da muka yi ko a karatun inda muka tsaya, a karatun da ya wuce mun tsaya akan siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 120, cewa sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu tawadi'a, ya kasance yana son wato kaskantar da kai. Manzon Allah mai kaskantar da kai ne. Wa kana yazummul fakara, sannan ya kasance yana zargin ma wato alfahari. Wal ujuba, da kuma jiji da kai. Wa kana yuhaziru min al-aqibati al-bagay, sannan manzon Allah yana yin gargadi akan ƙarshen zalunci, cewa mutun ya guji zalunci, kada ya wayi gari ya zamo yana da mummunan wato ƙarshe. Sai yau siffa ta 121 da malam yace wanda zamu tashi akan sa, sai yake cewa wa ma daraba shay'an qattun biyadi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba dukan wani abu da hannunsa ba, ya daga hannunsa ya doki wani abu manzon Allah bai taba ba. Wa ma daraba imra'atan qattun, manzon Allah bai taba dukan mace ba, da dai manzon Allah bai taba yi ba. Wa ma daraba khadiman qattun, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba dukan dan boyi boyinsa ba, da dai wato bawa shi bai taba daga hannunsa ya doki wani abu ba. Allahumma illa sai dai a filin yaki, cewa idan yaki ya chaɗe ko idan yaki ya auku, anan ne manzon Allah yake daga makami wato yake saran wato abokanan wato gaba. Siffar manzon Allah ta gaba wanda malam ya kawo ita ce siffa ta 122, yace wa kana ashaddu haya'an min uzara'i fi kudriha ko fi kidriha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tsananin kunya fiye da budurwar da take cikin wato ɗakin. An san budurwa tana da kunya irin ƴan matan da, ba irin ƴan matan yanzu ba. Da su a can lokacin sahabbai din, suna idan yarinya ta kai minzilin wato budurwa, to ana ɗan mata ɗan ɗakinta ne, sai a samu wani ɗan kwana na gida, wani ɗan abin nan, wani wuri, sai a ware sai a mata ɗakinta. Ba ta fitowa daga cikin wannan ɗakin wato sai uzuri ne yake fitar da ita, shine kinir din nan, tsabar kunya. To shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi wannan budurwar da take cikin wannan wato ɗakin wato kunya, saboda kunya wato imani ne. Haka manzon Allah ya ce al-haya'u wal imanu qurana idza zahaba ahaduhuma zahaba al-akhar, cewa da kunya da imani wato ƴan uwan juna ne, Hassan da Usaini ne. Duk sa'ilin da aka rasa ɗaya, ɗaya tafiya yake. Duk sa'ilin da aka rasa kunya, sai imani ya tafi. Duk sa'ilin da aka rasa kuma wato imani, shi ma wato sai kunya wato ta tafi. Shi yasa a wani hadisin manzon Allah ya ce inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwatul ula idza lam tastahi fasna' ma shi'ta, yana daga cikin abin da mutane suka riska daga cikin zantuttukan annabawan farko. Ba manzon Allah ne kaɗai ya faɗa ba, har ma sauran annabawa da suka gabata sun faɗa wa al'ummarsu cewa idza lam tastahi, idan baka jin kunya fasna' ma shi'ta, ka je ka aikata wato abin da kake so. Haka wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa imani yanki 70 ne da doriya shine al-imanu bid'un wa 70 shu'uba, cewa imani yanki 70 ne da doriya. Sai yace mafi kololuwar imani shine wato kalmar shahada shine sha. Sai yace mafi karancin sa kuma shine imadatul aza anil tariqi, shine kawar da kazanta wato daga kan hanya. Sai manzon Allah ce wal haya'u minal iman, wato kunya ita yanki ne daga cikin imani. Malume suka ce yanda imani zai hana mutum aikata wani aiki, to haka ita ma wato kunya za ta hana shi wato aikata wannan aiki. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tsananin kunya fiye da irin wannan ƴan matan ko budurwar da take cikin wato wannan ɗakin nan nata. Sai malam ya ci gaba da cewa wa kana izara a shay'an yakrihuhu urifa zalika fi wajhi. Siffar manzon Allah ta 123 kenan. Idan ya ga wani abu sallallahu alaihi wasallam sannan yana kyamarsa, baya son wannan abin, to urifa zalika fi wajhi, ana gane haka ne a fuskarsa. Ba zai ce ni bana son wannan abin ba, dan me yasa aka kawo min? Sai dai a ga dan fuskar manzon Allah ta canja, alama ne na cewa baya son wannan abin sallallahu alaihi wasallam. Amma kai tsaye baya nuna cewa baya son abu. Idan yace baya son sa kai tsaye, to da yawa daga cikin mutane sai ni su nisance shi, saboda manzon Allah baya su. Duk da an yanka damo a gaban manzon Allah, an ci naman dama, amma manzon Allah bai ci ba, kuma bai yi wa mutane wato magana dan me yasa suka ci ba. Shi dai kawai baya ci ne, baya kirmine ne, baya son naman daman, amma kuma bai musu magana ba. Aka kowa yanka suka ci kayansu suka tashi, manzon Allah bai ce musu kala ba. Daga baya ne suka fahimci hakan din wato a fuskar manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam. Malam ce siffarsa ta 124, kana ajwadu ma yakunu fi ramadan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi kyautarsa wato a cikin ramadan ne. Daman manzon Allah mai kyauta ne, amma yawan kyautar manzon Allah ta kasance ne wato a cikin ramadan, saboda wata ne da ake ninninka wato ayyukan wato bayi. Shiyasa sai manzon Allah yake yawaita wato kyaututtuka wato a ciki. Kamar yadda ma idan goman ƙarshe ai matarsa Aisha ta rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya shiddu mi izarahu, yana daura wato kwarjallansa, wayan izu ahla, sannan yana tayar wato iyalansa gabaki daya, wayahya laila, sannan kuma yana raya waɗannan darerakin gabaki daya sallallahu alaihi wasallam guda goman ƙarshe na watan Ramadan. To manzon Allah mai kyauta ne, amma mafi kyautarsa ta fi yi a cikin watan Ramadana. Wa kana ajwad min ar-rihil mursal. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai kyauta ne fiye da iskar wato bazara, shi idan ya tashi sallallahu alaihi wasallam. Sai malam yake cewa hina yalqahu jibrilu alaihi salam fayudarisuhul qur'an. A lokacin da jibril yake haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna yin mudarasa na alqur'ani, wato bibiya na alqur'ani. Duk watan ramadana sai mala'ika jibril ya zo wurin manzon Allah, sun bibiyi alqur'ani, sannan sun sauke alqur'ani. A azumin da yayi na ƙarshen rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam, sai da mala'ika jibril ya zo ma suka sauke qur'ani sau nawa, sau biyu sallallahu alaihi wasallam. To dabi'a ko siffar manzon Allah ne bayan kyauta da yake yawan yi a cikin watan ramadana, to kuma mala'ika jibril yana zuwa musa suna karanta wato alqur'ani. Gaba ta gaba shine malam yace mana hay'atuhu wa ahwaluhu sallallahu alaihi wasallam. Hay'a kamanni na manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam, wa ahwaluhu da kuma halayensa. Zamu ji siffofi na kamanceceniya ko kamanni na manzon Allah da kuma halaye. Ba ana nufin hali na ɗabi'a ba, a'a, irin halin da yake wayan gari yake samun kansa wato a kai sallallahu alaihi wasallam. Malam yace a siffa ta 125, kana yamshi wa alaihi al-imama sauda. Manzon Allah ya kasance a hay'a a kamanceceniya irin tasa, yana tafiya a kansa akwai rawani wato bai. Idan ya tashi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da rawani, amma rawanin da yake daurawa wato bakin wato rawani yake daurawa sallallahu alaihi wasallam. Sannan yace wa kana yurki darfa imamatihi baina katafai idan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya saka bakin rawani din to sai ya samu darfi imamatihi shine daifin shi wannan rawanin nasa sai ya watso shi baina katafai wato a tsakanin kafadun sa haka sallallahu alaihi wasallam yake kenan idan ya sa rawanin ba irin na din alkala yake kai tsaye ba shi da mi ba shi da daifi ba yana barin dan daifi daifin kuma sai ya watsa shi wato tsakanin kafadun sa guda biyu sallallahu alaihi wasallam kamar yanda malam ya faɗa a siffar sa ta 126 siffa ta 107 yake cewa wa kanan lahu hullatun hamra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da hulla in an ce hulla ita ce yar ciki da babbar ri duk rigar da ake sata a ciki a dora wata akanta ita ce ake kiranta wato hulla to manzon Allah yana da yar ciki wanda yake dora wata riga a kai ko kace yana da zabuni cikin irin zabuni wanda ake sakawa a cikin riga amma kuma kalar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato hamra wato jaci yana saka yar ciki wato jar yar ciki kenan sunna ce ta manzon Allah a ce mutun ya saka riga kuma ya dora wata wato akan wannan riga din saboda manzon Allah yana yin wannan abin nan siffa ta 28 malam yace wa kana rubbama sabaga qamisahu wa izarahu wa ridahu bizafaran sau da yawa din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rina qamisahu wato rigarsa wa izarahu da kuma kwarjallansa wa ridahu da kuma mayafinsa da me yake rina su shine bizafaran wato da turaren za'afara cewa yana shafawa rigarsa turare yana shafawa kwarjallansa turare sannan mayafin da yake yafawa ma manzon Allah yana sha masa wato turare saboda shi za'afaran din cewa wani turare ne wanda yake wato yelo in an shafa shi ana ganin wato alamun sa ana ganin wato dan gurbin sa wato a jikin tufafi shine sai aka ce yana rina wato kayan sa kaman kace yana sanya turare kuma turare ne abu ne wanda manzon Allah yake so da yace hubbama ilayya fid dunyakum atibu wan nisa waju ila qurratu aini fis sala an sanya mun so a cikin wannan duniyar ta me aka sanya masa so manzon Allah yace atibu wato turare kullun manzon Allah shi a cikin ƙarshi yake sannan wan nisa sannan kuma an sanya masa son wato matan sa na aure sannan waju ila qurratu aini fis sala sannan kuma an sanya sanin ido na wato a cikin wato sallah kenan mutun yadda ma da'iman wa abadan yana tare da turare hai'a ce kamanceceniya ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace a siffa ta 29 wa kana yamshi wa alaihi burdani akdarani manzon Allah din yana tafiya a tattare da shi akwai burdani wato mayafai guda biyu yana yafa mayafi guda biyu sallallahu alaihi wasallam amma wane irin mayafi yake yafawa shine akdarani wato korai cewa zai shafi koran mayafi ya yafa irin shigan wanda irin na ƴan aljanna wala shakkan nan suke yafawa to manzon Allah yana yafa guda biyu da Allah ko ɗaya ne yafa shi ta nan ko ya yafa shi ta nan wallahu ta'ala a'lam Allah shi ya bar wa wato kansa sani amma dai hai'a ce ta manzon Allah idan yana tafiya zaka same shi ya yafa wato mayafai guda biyu amma dai mayafin da yake yafawa wato akhdarani wato koraye akhdar wato shine kor sai malam yace siffarsa ta 130 wa kana ahabba siyabi ilayhi alqamis mafi soyuwar tufafi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce alqamis wato riga yana son sa riga sallallahu alaihi wasallam duk da a lokacin ma suna saka al'izar wato kwarjalle amma shi dai manzon Allah ya fi saka mi riga wa kana qamisuhu quniniyan kuma rigar manzon Allah ta kasance quniniyan wato ta audiga ce daga al-qudun wato ita ce audiga kenan ana rigar da manzon Allah yake sakawa ta mine ne audiga ne ba nylon bane ba leda bane ba shi yana saka wato ta audiga ne wa kana qamisuhu qalilu dun sannan rigar manzon Allah ta kasance tana da karancin wato tsayi baya saka rigar nan irin tazarce wacce la'alla za ta iya taba idan sawu ko abin da yake kama da haka yace ma asfala min ka'abaini fa huwa fil nar
duk abin da ya kasa da idan sawu wato a wuce yake ji manzon Allah wani yace a wani hadisi ne yace man jarra saubahu abin nan menene Allah madaukakin sarki ba zai kallo zuwa ga mutumin da ya ja tufafin sa wato yana memi girman kai ba a wani hadisi ne yace izarul mu'mini ma baina saqaihi farjal mu'mini shine abin da yake tsakanin wato kwanjin sa cewa rabin kwanji shine abin da ake so ya wato abin nan tufafin wato mu'mini ya kasance shi yasa anan malam yake cewa rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kasira wato gajeriya ce ita baya saka wato doguwar wato riga shine qalilul ul wato tana da karancin tsayi sannan kasirul wato kumaini sannan kuma tana da wato gajerun wato hanayi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rigar sa ba ta da tsayi amma kuma hanayenta ba mi ba ba dogaye bane kar wani fa yace t-shirt manzon Allah yake sakawa a ita ce mara tsayi sannan hanayenta ba su da ni ba su da tsayi a shi ne rigar sa ba za ka samu halin manzon Allah rigar cewa an yi musu dogon hannu ba cewa la Allah har ya wuce la Allah bai wuce ko baya kawowa wuyan hannunsa sallallahu alaihi wasallam sannan kuma rigar kuma ba a cika yinta wato mai tsayi har cancan ba haka manzon Allah yake sifa ta 131 yace wa kana yamshi wa alaihi hub wa alaihi jubbatun minana shamiya abinna minanne dayyiqatul kumaini yace wa kana yamshi manzon Allah ya kasance yana tafiya wa alaihi hub abinna jubba a tare da shi kuma akwai jubba wato ita ce alkabba manzon Allah wani sa'ilin yana saka wato alkabba amma shamiyatan alkalban da yake sakawa wanda ake yin ta wato a sham ita ce wato shamiyata sannan dayyiqatul kumaini sannan hanayen alkalban sa dayyiqa wato kuntatattu ne cewa ba a yin su masu fadi fankan fanka haka hanayen wato alkabbar manzon abin nan ban sunan ta wato yar ciki ita ce hulla yanzu kuma mun karanta yana saka mi alkabba sallallahu alaihi wasallam cewa duk hai'a ce ta manzon Allah yana saka waccan yar ciki sannan kuma yana saka mi wato abin nan menene wato kuma wato menene sunanta alkabba sallallahu malan ce wa kana saubuhu a sifa ta 132 tufafin manzon Allah ya kasance allazi yakruju fihi ila alwafd wanda yake fita zuwa ga jama'a idan baki sun zo manzon Allah yayi baki yana da tufafin da yake karban baki da su to tufafin da manzon Allah yake fitowa yake karban baki da su a wannan lokacin warida'uhu minan aqdarniyina cewa tufafin manzon Allah wanda yake fitowa zuwa ga baki warida'uhu da kuma mayafinsa da yake yafawa idan an ce baki sun zo to sun kasance ne abin nan hadaramiyin wadanda aka yi su wato ahdaramaut shi ma sunan gari ne wato hadaramaut a can aka yi su wato su irin su wannan yake sakowa sai yazo idan baki sun zo su gana sallallahu alaihi wasallam ba zai fito musu da irin shiga irin ta zaman ina ba wato ta zaman gida ba haka yake sallallahu alaihi wasallam wa kana tulu saubihi arba'atu azru'in ayin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zira'i fudin shine arba'u azru'in cewa zira'i fudin kenan rigar manzon Allah daga sama har zuwa kasinta zira'i nawa ne zira'i wato fudu wa kana irduhu kuma fadin wato tufafin manzon Allah zira'aini wa shibran zira'i guda biyu ne da kamu daya tsayi haka sau biyu da kamu biyu kenan shi tufafin manzon Allah ba kuntatattu bane ba ba irin nan samarin yanzu bane ba mutum zai zo da kyar yake saka riga din tsabar fadin tufafin manzon Allah sai fadin su zira'i bi da kamu da kanga ya kai wajen fadin babban riga kenan haka manzon Allah sallallahu tsayi kuma tsayi nawa zira'i hudu sallallahu alaihi wasallam malan ce wa kana iza istajadda sauba labisahu yawmal jumaa manzon Allah ya kasance idan yayi sabon tufafi inda ya dinka sabon tufafi to labisahu yawmal jumaa yana sa shi ne wato ranar juma'a kenan sunna ce ta manzon Allah idan mutum ya sabunta wato wani sabon tufafi ya zama ranar juma'a shine ranar da zai fara mi wato sa shi Allahumma illa idan da wani uzuri wanda domin sa ya dinka kuma wannan to sai ya sashi abin nan dama wannan din kai ai sunna ce kai mutun yayi kokoyi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam malam ya faɗa a sifa ta 135 wa kana idza istajjada saw sammahu bi ismi manzon Allah ya kasance idan yayi sabon tufafi yana ambatan sa da sunan sa sai ya masa suna kenan a takaice duk da tufafin manzon Allah suna da mi suna idan ya dinga wannan sai ya ce ga sunan sa idan ya dinga wannan sai ya ce ga sunan sa sallallahu alaihi wasallam to haka yake yana daga cikin hay'a kamancacce ne ya da a hawali wato halaye na manzon Allah yana aiwatar da haka malan cewa kana yaqbalul hadith wa in kaffa qadara manzon Allah ya kasance yana karban kyauta ko da wannan kyautar ta kasance ba ta da wani daraja ko mun kyauta aka ko mun karancin kyauta idan aka kawo manzon Allah yana karba baya mai da hannun kyauta mi baya ba a kawo masa ce ni mi zani da abu kaza ai kai ma ka san nafi karfin kaza kuma zai karba kuma zai yi addu'a sallallahu alaihi wasallam kuma zai saka cewa shi idan manzon Allah aka masa kyauta yana sakantawa sallallahu alaihi wasallam sai sunfasa ta 137 yace wa kana yujfi sharibahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sosaye wato gashin bakinsa yana sosaye shi wato sosai baya kisa manzon Allah yake faɗa cewa uful luhya wa qassu shariba wa khaliful yahuda wan nasara ku cika wato gemanya sannan ku rage wato gashin baki ku saba wa yahudi da nasara saboda yahudi da nasara su ne suke asin je mu su bar mi gashin baki to sai manzon Allah ya ce to ku cika gemanya sannan ku rage gashin baki sannan kuma ku saba wa yahudi da nasara idan an zo aske gashin baki din ba aske shi ake yi tandal a wayi gari a rage shi ake yi sosai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake barin gashin baki kamancacce ne da mu yahudawa dan manzon Allah ce wa khaliful yahuda wato wan nasar sifar manzon Allah ta 138 da malam ya kawo yace wa kana idza utiya bidibi lam yaridu cewa manzon Allah ya kasance idan an zo bidib wato turare lam yuridu baya mai da shi zai karba ya shashafa sallallahu alaihi wasallam kenan mu dauka a irin yanzu akwai waɗanda suke ai yawo suna tallan turare sai su zo wurin mutane su dan babba su dan daddan gwala musu kira kasuwa to idan aka zo irin wannan misali aka biyo ta wajen manzon Allah idan aka miko manzon Allah baya cewa a karba yake mi shafawa saboda daman yana daga cikin abin da manzon Allah yake so ni wato turare shine wa kana idza utiya bi dibi ya kasance idan an zo da turare lam yaridu manzon Allah din baya mai yadda shi sai malam yace mana wa kana yuqallimul azafira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wato yanke akaifu wato fartuna daman yana daga cikin sunanul fidyar wato shine yanke mi akaifu wato farci to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana yanke wato fartunan su barin fartuna a ke a yanke saba wa sunnar manzon Allah ne kuma kamancacce ne da waɗanda ba musulmi ba su ne waɗanda suke kamancacce suke barin wato fartunan su wato zara-zara kuma manzon Allah ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa duk wanda ya kamancacce ne da waɗansu mutane yana tare da su ko a yaran mu samarin mu a wannan musulmi sai kaga wani ya bar irin fartunan sa na hannun hagu sun yi tsayi kamar yanda waɗanda ba musulmi suke ba wannan kamancacce ne Allah ya ce ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahu minkum fa innahu min duk wanda ya rike su a mazannin masoya yake kokoyan su Allah ya ce yana tare da su a ranar tashin alkiyama tare Allah madaukakin sarki zai tayar da su amma sai kaga cewa ko wayewa ne ko minene ko boko ne ya sa mutun zai yi haka din sai kaga ya bar wannan fartuna din zara-zara a babu misali alhali sabawa koyarwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam malai ce kana yantifu ibdahu manzon Allah ya kasance yana tsige wato hamatarsa siffarsa da ya kawo ta 140 kenan shi ma yana daga cikin sunanin fidar cewa sunnonin da aka halicci dan adam akai shine tsige wato gashin mi hamata da irin aske gashin mara da aswaki da wane ne duk suna daga cikin sunan lifidir wanda manzon Allah ya ce ba a so dan adam ko mutun ya wuce kwana 40 da yi su ba haka manzon Allah ya faɗa a wani hadisi to duk suna ce ko hali ne ko dabi'a ce ta manzon Allah yana wannan tsigewa sai dai gashin hamata shi sabanin wato ashari wato ban sunan sa wato gashin baki ne shi gashin baki aske shi ake shi kuma gashin hamata mi ake yi tsige shi ake duk da ma dai tsige shin akwai mi wato zafi a babun misali idan mutum zai cutu sai ya saka wani abin da zai aske shi saboda shi addinin musulunci kullun babu tsanani a cikin sa kai fattaqullaha masallatu idan mutum zai iya bai yi ba yayi laifi idan kuma ba zai iya ba ya tilasa wa kansa yi shi ma wannan yayi laifi shi kai addinin Allah addini ne wanda yake mi mai sauki kai a cikin al'amuransa siffa ta 141 malamin cewa wa kana yusafiru bil mishki manzon Allah ya kasance idan zai yi tafiya yana yin tafiya da matsefi wal mir'a da kuma madudi wad duhuni da kuma man shafawa waswaki da kuma aswaki wal kuhuli da kuma wato kwal inda manzon Allah zai yi tafiya baya rabuwa da waɗannan abubuwa da baka same shi da matsefi da ka same shi da madudi za ka same shi da man shafawa da ka same shi da aswaki da ka same shi da kwal yanzu idan ka samu wani sai wani gai wani yana tafiya da madubi da matsefi da wane ne sai ya ce kaji wani ba gidaje bai san kuma sunnar manzon Allah bane ba haka sallallahu alaihi wasallam shi yasa kakannin mu furani suka koya a wajen wa shehu dan fodiyo sai ka gansu da matsefin su ko ɗan gunda dama ai akwai wani matsefi da ake sayarwa a wajen ɗan kwalawa matsefin ɗan gunda zaka ganshi da matsayfinsa da madubinsa da wane ne haka da kura tandinsa da kwali ko ɗan gunda ba sa rabuwa da wani ɗan ta'addama irin nan saboda wannan sun kokkoya ne a wajen wa shehu ɗan fodiye baya rabuwa da wannan da sanda kuma duk manzon Allah shi ma yana tafiya da wannan to sunna ce ko hay'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa mu mun bar waɗannan abubuwa din a babu hatta mata su da aka san su da ado ma wanda ita yar ado ce Allah da yace aw man yunashu fil hidayati wa huwa fil kisami ghayru mubin sai ce sati bata saka mi wato kwalle wato idaninta kamar idan memi me ta kaba lokacin da Jafar bin Abdul Muallab zai kai Jafar bin Abi Talib zai kai wato yarsa gidan miji fa daga cikin wasici da ya mata na farko yace na hana ki kishi iyyaki wal gira fa innahu miftahu dala na ana kishi domin shine mabudin wato saki duk matar da take ta tayar da kishi irin na kasar Hausa Fulani to ta je kasuwa ta sayo mu kullun da za ta saki mi kanta sai ya ce wa alayki bil kuhri ina korenki da san ki dinga sanya kwalli fa innahu azyanu zina domin shine mafi wato kawar ado shine mafi adon ado duk wani ado da mutun zai yi to bai kai kwalli ba sai ya ce wa alayki bil ma na fore ki da ki dinga yin wato amfani da ruwa fa innahu adayabu din domin shine mafi kanshin turare idan mutun ya shafa turare ma bai yi wanka ba to ai ba zai rabu da mi ba ba zai rabu da hamami ba amma idan ya wanka ko bai shafa turare ba to ba za a na jin wato wari a jikin sa to amma sai kaga mata ma a yanzu ba su damu da saka kwalli ba ballantana ni wato maza to sunna ce ta manzon Allah abinnan sallallahu alaihi wasallam wato matsefi duk da ma dai mu samarin yanzu ba suna suke dabbakawa ba sai ka ganshi da kumkinsa da sumarsa ya dauko ya haka ya taji ya mayar ya tsoka a gaban aljufu amma da zai yi don koyi da manzon Allah kaga da sai ya samu lada a babu musali malai yake cewa sufar manzon Allah ko kuma hay'a ta manzon Allah ko hali na manzon Allah wa kana hashawu firashihi min lifin cewa kushin na firash na shimfidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min lifin wato an yi shi ne da bushasshiyar ciyawa shine lif ko ka ce abin nan ganyen dibino wanda yake bushasshe shi abin nan fulansa ko katifarsa ba kushin ne ko abin nan wanda irin namu ba a bushasshiyar ciyawa ne ka dauka irin ciyawar bulu da ake a bakin santaral din nan to irin ta ne wato abin shimfidar manzon Allah shi yasa lokacin da ya cire yar sama ya kai ta gidan Ali bin Abi Talib Fatima kamar yanda Imam Sayyid Sadiq ya kawo a cikin littafin Safiqu Sunnah bedsheet din da ya kaita da shi shine jememiyar fata fata aka samu aka jemeta ita ce bedsheet din ta ake shimfida fulanta kuma izkir aka samu izkir din nan ita ce bishiyar da suke rufin daki da ita ko makeran su suke konawa domin lili domin wato kira ita aka samu aka kakkariya aka sa aka mata matashin kai da shi a lokacin haka aka kaiwa wato Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma manzon Allah abinda aka yi masa shimfida da shi ko abinda ya shimfida da shi shine bushasshiyar wato ciyawa malan ce wa kana yakrahu ittikazul kilaba fi biyuti manzon Allah ya kasance yana kyamar rikan kare wato a cikin gida yana daga cikin hai'a ko hali na manzon Allah ya kyamaci a ajiye kare wato a cikin gida har ma ya ce ai gidan da kare yake mala'ikun rahama ba sa ni yace innal mala'ikata la tadkhul baitan fihi sura wala mi wala kal a wani hadisin yace duk wanda ya rike kare kullum ana rage masa a cikin ladansa gwargwadon wato kirai yace sai dai karan farauta ko karan kiyo ko kuma karan gadi haka manzon Allah ya faɗa idan mutum ya ajiye kare dan farauta ne a matsayin sa na baushe to wannan babu ne ko kuma yana da dabbobi da suke zuwa kiyo sai karan yake raka su shi ma babu ne ko kuma ya ajiye karan ne a gona yana masa gadi to shi ma babu ne amma duk karan da ya wadanci waɗannan kare guda uku idan mutum ya ajiye shi a gida kullun sai an rage masa daidai da girman kirai yanzu idan zamu fassara kirai a hadisin da manzon Allah ya ce duk wanda ya bi gawa yana da kirai sallar gawa yana da kirai idan ya bi ta yana da kirai aka tambayi manzon Allah menene kirai din nan yace mislul jabalaini azimaini kwatankwacin waɗannan manya-manyan dutsunan nan wato na Madina sune dutsun Uhud a ce mutum ya ajiye kare a gida kullun za ana rage masa ladan da yake girman dutsen Uhud ai yayi asara a rayuwa yayi asara shi yasa ajiye kare a gida ba shi da wani amfani cewa in dai ba dole ne ta kama ba abubuwa guda uku ne ta taba yin shigen irin wannan karatu a masallaci wani yake tambaya na to gidajen su a bayan titi bayan gari ya za a yi kaza da kaza a babu misali daje na tambaye malam baba yace idan gidanka a bayan gari ne can kana tsoran barayi da wane ne to za a yi kiyasin karen da zaka ajiye a mazannin karen gadi na gona kai ma yanzu ai baka wuce a gonar ka kyam amma daga zarar da ka fara yin makwanta ka ajiye kare kuma laifi wannan kuma shine fatawar da Usaimin shi ma ya bayar a cikin littafin sa Al Halal wal Haram shi ma idan mutum a bayan gari yake ba shi da makwanta to zai iya rika kare amma kana tsakiyar gari a cikin jama'a mutum ya ajiye kare a gidansa na farko mala'ikun rahama ba za su shigo gidan ba na biyu sannan kuma kullun ana rage masa kwatankwacin wato kirai daga cikin ladan dakin sa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan kuma yana da kusa ya kamu da wata cuta a jikinka saboda a jikinsa akwai cuta shi yasa manzon Allah ya ce idza walagal galbu fi ina'i ahadukum falyaghsilhu sab'a awlahunna bil turab aw ukrahunna bil turab yace idan kare yayi lallagi a cikin kwanan ɗaya daga cikin ku ya wanke shi sau bakwai ba sau ɗaya ba fa sau bakwai daga cikin jerin gwanan wankin da zai yi imma wankin farko imma dai na ƙarshe ya sa wato ƙasa domin wannan ƙasar za ta tafiyar da dafin da yake bakin wannan kare yanzu da kare kuma yana jike sai mutum ya zo ya taba jikinsa wannan taba gashin da yayi najasa ne haka malamin suka ce dole sai ya wanke hannunsa gashin sa idan yana jike menene najasa ne shi to kaga shi ajiye kare yana da ni yana da illa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci a riki wato kare a cikin wato gidaje siffar manzon Allah ta 144 yace wa kana yakrahu suwar wat tamasil manzon Allah ya kyamaci wato sura shine foto wat tamasil da kuma wato mutumutini sallallahu alaihi wasallam duk wata sura da za a ajiye ta foto wanda yake na abu mai rai haramun ne shi ma mala'ikun rahama ba sa shiga gida yanzu a samu irin foto shigan irin wannan sai aka yi wata foton wani dabba imma artist ne ya zana imma an dauke shi ne da camera ko abin da ya kama da haka duk mala'ikun rahama ba za su shiga ba ba komai ba. Shi yasa a ranar tashin alkiyama manzon Allah ya ce za a ce wa masu daukan foto ko waɗanda suka artist masu zane furaya abin da kuka aikata ihyu ma sana'atu. Kuma manzon Allah ya ce wani kuya zai fito a cikin wutar jahannama domin mutane guda uku. Daga ciki yace akwai masu foto artist din nan masu zane zai fito da su ba dan kowa ba dan ya sa su a cikin wuta. Dan haka ajiye foto a cikin gida wato haramun ne. Shi ma wannan yana hana mala'ikun rahama wato zuwa gida. Shi yasa malume suka raba fotuna wato kashi uku. Suka ce akwai wanda ajiye shi wato kai tsaye wato haramun ne, akwai kuma waɗanda suka ajiye shi kamanceccen niya da Yahudu da Nasara ne, akwai kuma wanda suka ajiye shi ja'iz ne ko ɗaukan foto abin nan ya halatta. Cewa wanda zai ce haramun ne kaman fotunan malume da shehu ne da manyan mutane. Ayi ilajimin a ajiye su abin nan, wannan haramun ne. Yace gudun kada wata rana mutum ya ji a ransa suna da tasiri a rayuwarsa. Yanzu shi yasa farkon abin da aka fara yi na shirka Allah subhanahu wa ta'ala sanadiyar menene foto ne a zamanin Annabi Nuhu alaihi salam. Waɗanda suka riki su ya uga wane ne wa Nasara, ai fotonsu suka yi suka ajiye a ina? A gindin kabarurrukansu dan a dinga tunawa da su. Bayan sun dan wuce sai shedan ya raya wa ƴaƴansu ko jikokinsu cewa iyayenku bauta ma waɗannan suke yi, kuma ku bauta musu. Sai suka kama wato bauta musu. Shi yasa da yawa daga cikin waɗansu waɗanda suke tunin tafarkin sufiya suna ganin lankaye foton shehi a gida yana kawo wa kariya a gida, wani abu ba zai sami gidan ba. Ko man amina ne lankaye foton wani shehi a jikin mota, wannan zai kawo kariya a motar ba za ta fadi ba. To kun ga wannan an yi shirka. Shi yasa malume suka ce rukun foton shehu ne da manya-manyan malume wato haramun. Shi kuma foton da yake mai kamanceccen ya da Hudu da Nasara shine foton tarihi, cewa la'alla wani an yi wani ceremony mutum an ɗauki foto sai a ajiye shi saboda tarihi, ko na wani abin nan hada makaranta ko na wani biki a dinga ɗauko shi ana dubawa sa'i. Wannan suka ce kamanceccen ya da Yahudu da Nasara. Yanzu idan ka je gidan ba Yahudu yana zuwa bayan ya kawo maka ruwa a kofi, abinda zai ɗauko maka sai ya kawo maka album na fotuna ya zo ya jefo maka kai ta dudduba. To duk wanda ya yi irin wannan ya yi kamanceccen ya da su. Suka ce foton da yake ja'iz kuma shine wato foton da yake na ijazatu safar, wato foton da ya na halatta tafiya kamar na passport ko kuma na shiga makaranta ko abin da ya kama da haka. Suka ce wannan ba laifi bane ba saboda laluri ne mutum zai iya amfani da shi. To duk wani dai abu da ya ma abocin rai ko da kiya shine aka ɗauki fotonta aka zo aka lankaya a gida, to wannan zai sabbaba rashin shigowar mala'ikun rahama wannan gida. Da aka lankaya foto a gida haramun ne, manzon Allah ya kyamace shi. Wata masul da kuma wato abin da yake wato gumaka, duk abin da aka yi shi tamsil mutumi. Allahumma illa irin tsana ta yara da suke an amfani da shi mata, cewa irin wannan tsanar ko na mai kamanceceniya da doki ko mai kamanceceniya da mutum, wannan waɗansu daga cikin malume sun halatta za a iya yin amfani da ita kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani ya faɗa a cikin littafinsa Adabu Zufa. Yace lokacin da aka kawo Aisha gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo ta da dokinta, doki na wasa irin na yara mai fuka-fuki, saboda lokacin da manzon Allah ya aure ta tana ɗan shekara 6, ta zo gidan manzon Allah tana ɗan shekara 9, har yanzu tana mi yara. Sai ɗaranta su zo daidai da ita su dinga yin irin wasan dada ɗin nan na yara, kuma manzon Allah yana gani bai yi wato inkari ba. Sannan ya sake kafa dalili na biyu na halaccin yin amfani da ita wannan ƴaddadan ko wannan dolls ɗin, cewa yara ƙanana da su, cewa sahabbai ko matan sahabbai suna ɗebowa yaransu su tafi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su dinga umartansu su dinga yin azumi. In sun zo sai su dinga ba su wannan dolls ɗin suna yin wasa da ita don ta ɗauke musu hankali daga yunwa. Amma yace su ma daga yaran sun fara girma sun fara datawa sai a kwace a yasar, kada ta zamo wato gunki wato a cikin gida. Ko fahimci wannan magana ɗin? Da haka ba laifi bane ba a bar wa yara ƙanana irin wannan dadin robar su amfani da shi. amma daga zarar sun fara girma kuma kwacewa ake. Amma ba ka ga jibgegiyar budurwa wanda da an yi aurenta ta kai aifuwa biyu ko uku irin ƴaƴan boko, sai ka ganta da wani abu mai kaman dan lude, wani mai dan kushin kushin din nan, wai ta dauko shi ta rike, wani ka ai dan wani dan safan gunki gunki ne take tafiya da kayan ta. Na ka tamsil wato mutum mutumi, ko ka ce wani abin da aka kamanta na doki ko na mutum, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kyama wato a ajiye shi wato a cikin gida. Yana daga cikin siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko hai'a kamanceceniya ta manzon Allah ko halinsa na 105, yace wa kana liwa'uhu abyad, tutar manzon Allah ta kasance fara. Akwai liwa, ita ce tutar da suke daurawa a ƙarshen mashi, ita ce ake kiranta alluwa. Sannan irin wannan tutar da suke daurawa a ƙarshen mashi a jefa mashin, to manzon Allah yana daura wato bakar tuta ne a ƙarshen wato mashi. Sai ya ci gaba da cewa wa kanat lahu rayatun safara, sannan manzon Allah in sallallahu ko kuma liwa'uhu abyad, cewa tutar da manzon Allah yake daurawa a ƙarshen mashin sa wato fara ne, farin ɗan kyalle ake samu sai a daura a ƙarshen mashin, wanda idan an tashi sai a cilla mashin wato a tafi da shi. To bayan wannan luwa akwai kuma raya, ita tuta. Bambanci tsakanin luwa da raya, duk mu muna fassara shi tuta, amma sun akwai bambanci. Ita luwa ana daura ta ne a ƙarshen mashi, ita kuma raya ita ce tutar da ake kafawa a bangare. Yanzu idan musulmi bangaren su ba suna kafa tuta ba, su ma arna a wurin yaƙi ba suna kafa ta su tutar ba, to tutar da aka kafa jagoran yaƙi ya rike ita ce raya. Ita kuma wacce take jikin mashi ita ce alluwa, amma dai duk ana kiran su wato tuta, su ne ake kiran su kuma al'alam. Alamun ba ana cewa tuta ba, to ita luwa ana kiranta alam, ita ma raya ana kiranta alam. Amma akwai bambanci, in an ce alluwa ita ce ta ƙarshen mashi, in an ce arraya ita ce tutar da ake kafawa take karkadawa, waɗanda idan ta faɗi kaman waɗannan ɓangaren sun mi wato sun faɗi. To manzon Allah yana da wannan tuta, ita raya ɗin, ita kuma baƙa ce ta sallar, ita ta jikin mashi fara, ita kuma wanda ake kafa ta mi ita kuma wato baƙa. Sai malam ya ce wa kana lahu rayatun safara, kuma yana da ita ma raya ɗin kuma wato safara wato yaluwa. Kenan tutar da ake kafawa a ɓangaren yaƙi ta manzon Allah kala nawa ne? Kala biyu ne, akwai baƙa akwai yaluwa, sallallahu alaihi wasallam. Sannan ya ce wa kana lahu sai, manzon Allah yana da takwabi, wa yusamma zulfiqar, ana ambatan takwabin manzon Allah zulfiqar, sunan takwabin sa kenan, sallallahu alaihi wasallam. Shine hai'a ko kamanceceniya na manzon Allah na 140 wato da 8 da malam ya kawo mana. Sai abu na gaba da malam ya kawo mana ha'ya na manzon Allah shine wa kana lahu fars, manzon Allah ya kasance yana da doki. Yuqalu lahu murtajat, sunan dokin manzon Allah din murtaj. Kenan shi dai duk manzon Allah yawanci abubuwansa suna da mi suna. Yanzu mun faɗi matafafinsa yana da mi suna. Yanzu mun faɗi sunan takwabinsa. Yanzu ga sunan dokin manzon Allah. Sai ya ce wa kana lahu himar, manzon Allah yana da jaki. Yuqalu lahu, ana faɗawa jakin manzon Allah din ufayr ko ifayr, wato sunan jakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce wa kanat lahu bagala, yana da abin nan alfadari sallallahu alaihi wasallam, shine wato albagala, tusamma daldalu, sunan wato alfadarin manzon Allah wato daldal wato sunan sa kenan. Hay'ata manzon Allah ko hali na manzon Allah na 152 yake cewa wa kana lahu dar'un, manzon Allah yana da silke, kaman kace masa ilim bullet proof din nan da ake sakawa, shine ba silke ba, wanda ake sakawa a kirji. To manzon Allah yana da silken da yake zuwa yaki da shi. Yuqalu lahu zulfudul, sunan sa kenan zulfudul, wato silken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wa kana yuhibbul kayla hubban shadida, manzon Allah ya kasance yana son doki so wato mai tsanani sallallahu alaihi wasallam. Amma son da yake wa doki manzon Allah so ne na mi na tanadi, domin tafiya mi yaƙi ba wai yana masa so ne irin so na tara shi don mi alfahari ba. kamar yadda Allah ya abin da mansuninsa ya zargi waɗanda suke tara dokuna da amfanin gona da don alfari da yace zuyina linnasi hubbish shawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati minaz zahabi wal fidda sai yace mi wal kailil musawwama dan kuma dokuna waɗanda suke mi al musawwama wato masu ƙarfi mutun ya ta ba su abinci da dawa da wane ne amma kuma ba don jihadi ba duk irin wannan mutun zai zama abin nan ko don alfari ko abin da ya kama da malan ce wa kana yuhibbu rifq manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son wato tausayawa waya da u ilaihi har ma yana kira zuwa ga tausayawa din sallallahu alaihi wasallam shi yasa wata rana manzon Allah ya ce wa Aisha alayki birif ina korenki wato da tausayawa ma kana fi shay'in illa zanahu shi tausayawa din nan ba zai zamo a cikin wani abu ba illa zanahu sai ya kawata wannan abu sai yace wala yunzau fi shay'in ba za a cire kuma tausayawa a cikin wani abu ba illa shanahu wato sai ya munana shi manzon Allah wato yana da tausayi sallallahu alaihi wasallam hatta wai ba a dan adam ba ma hatta dabba manzon Allah yana abin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba yace wa idza qataltum fa ahsinul qatala cewa idan za ku kisa wato ku kyautata kisa ba shi yasa a wajen yaki manzon Allah ya hana a kashe mata a kashe yara kanana idan an tashi kisa kuma kar ayi musula idan mutum zai kashe abokin gaba me musula shine ya gunduwa da shi manzon Allah ya hana saboda tausayi sallallahu alaihi wasallam ko hanni za'i wa mutum manzon Allah ya ce a masa a zo da makamin da idan an zo sai fil a dauke masa wato kansa lokaci da shine fa iza qataltum fa ahsinul qatala sai ya ce fa iza zabahatum idan kuma za ku yanka fa ahsinuz zabaha wato ku kyautata ni yankanku sai ya ce fal yahid ahadukum shafaratahu dayan ku ya wasa mi hukarsa fal yari zabi hatahu domin ya futar da abun mi yankansa kar ya je ya nemo gordo ya zo ya tayi shi ya gaji ita ma dabbar tayi mi ta wahala gware a zo da kawai hukar da yana dirzawa daya shi kenan ya yankar da ita shi ya futa abun yankar ya mi ba komai ne ya jawo haka ba sai tausayi na manzon Allah wata rana manzon Allah ya zo ya wuce ya kai wadansu akan abin nan doki suna ta ta'i sun hadu ana ta ta'i yaje ya sake dawowa ana ta'i ya sake zuwa ya sake dawowa ana ta'i yace kai Allah bai halitta muku waɗannan dabbobin ba fa a mazannin kujeru ba fa ba kujeru ku ka hau ba fa saboda tausayi nawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hatta dabba manzon Allah yana jin ni wato tausayinta shi yasa anan malam yace wa kana yuhibbu rifqa manzon Allah yana son wato tausayi waya da u ilaihi sannan kuma yana kira zuwa ga tausayi din sallallahu alaihi wasallam shi yasa ai mun karanta sifatu salatin nabi idan yazo ya kambare sallah sai yaji wani yaro yana kuka idan yana da niyyar tsayoyitawa ma a cikin sallah sai manzon Allah ya yi mi yayi ta ya sassauta domin ya bawa gyati masa dama ta lura da shi kuma mun karanta a cikin sifatu salatin nabi ne cewa ya taba yin sujuda ɗaya daga cikin jikokin sa yazo ya tsale bayansa yayi ta wasa nan ne manzon Allah zai dago nan ne zai dago shiru har shedan ya fara saka wa sahabbai wani abu a ransa bayan can yaron ya hada wasan sa ya sauka sai manzon Allah ya dago kun san su sahabbai duk abin da suka ga an samu dan canji sai an yi tambaya sai suka tambayi manzon Allah wannan wace irin dogon sujuda ne sai ya ce ai Hassani ne yazo ya dale bayana yake ta wasan sa sai ya kare wasan sa ya sauka ni ma sai na yi mi sai na dago sallallahu alaihi wasallam shi yasa wata rana manzon Allah da ɗaya daga cikin jikokin nasa yazo gaban sa ya sumbace shi sai wani sahabi daga cikin sahabbai wanda ake kiransa Akara sai ya ce wa manzon Allah ni kuma ina da yaya goma manzon Allah amma ban taba sumbatan ɗaya daga cikin su ba sai manzon Allah ya ce masa mallam yarham la yurham duk wanda baya tausayi shi ma ba za a dumi tausayin sa yace musu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama cewa ku dinga jin tausayin waɗanda suke bayan ƙasa wanda yake cikin sama shi ma zai ji ni tausayin da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne sannan kuma yana son wato tausayi yana kira zuwa gare shi sufar manzon Allah ta 100 da ko hai'a kamanceceniya ta manzon Allah ta 155 yace wa kana yakrahul alguluwa wa yazmuhu manzon Allah ya kyamaci albulu shine zarbabiya cewa mu wuce gona da ni da iyaka a ce ga inda aka ce mutun ya tsaya amma ya wuce iyakar wannan abu manzon Allah ya kyamaci wannan shi yasa manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yace ku tsaya inda na umarce ku ko kuma manzon Allah yace dukkan al'umma ta da su shiga aljanna sai wanda yake musabai suka tambayi manzon Allah wane ne zai iya ce wanda ya mun da'a shine zai shiga aljanna wanda ya saba mun zai shiga ni wato wuta dan haka yin zarbabiya a ce ga abinda manzon Allah yace ayi mutun yayi dan yi karere daga cikin bid'a ta ibada ko yayi kari an ce za a yi tasbihi 33 shi yayi ta 4 yayi 34 ko za a yi 25-5 shi yayi 26-6 ko za a yi 10-10 shi yayi 12 ko ya rage duk wannan zarbabiya ne wato a cikin addini shi yasa shi mutun shi yasa mai ahlali yake fadan siffar mutumin da yake mukallafi shine yana tsayawa wa yaqifu inda amrihi wa nahanihi yana tsayawa inda aka Allah ya umarce shi da kuma inda Allah madaukakin sarki wato ya hana shi babu burgewa mutun ya zo da sabon abu wanda babu shi a cikin mi addini da sunan wato ibada amma idan ya zo da shi ne a babu misali kawai shi a karan kansa ba mazannin ibada ba wannan kuma ba wani abu bane ba cewa daman ai ba neman lada yake a wurin Allah ba amma mutun ne ya zo da abu kuma yace zai nemi lada a wurin Allah alhali ba Allah ne yace ai ba manzon Allah ne ya koyar ba to irin wannan shine ba zai samu ladan sa wato a wajen Allah subhanahu wataala ba saboda Allah ba zai sakanta masa ba a ranar tashin alkiyama sai ya je ga aikin da ya aikata din ya zama iska abin shekewa shine wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu wato haba'an mansura saboda kurewar lokaci muna ga za mu tsaya anan abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka kuskure kuma muna roƙon sa subhanahu wataala wato ya yafe mana karancin sanin mu ne da buzgar mu buzga wato na shedan shi kenan lokacin